A lokacin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma suka yanke shawara kan ranar da za su aika dakarunsu zuwa Niger bayan taron kwana biyu da suka yi a nan birnin Accra kasar Ghana ne shugaban jam'iyyar adawa ta GUM mai suna Reverend Christian Kwabena Andrews ya yi barazanar aiwatar da zanga-zanga idan har gwamnatin Ghana ta baiwa ECOWAS dakaru domin a yaki Niger. Reverend Christian Kwabena Andrews, wanda aka fi sani da Osofo Chiribusum, ya yi wannan kalaman ne a taron manema labarai a nan birnin Accra kamar haka.
We are here to advise and propose and sign a strong admonition to our president.
Mun zo nan ne don ba da shawara da kuma sanya hannu kan wannan takardar dangane da shugaban kasar mu na Ghana, Nana Akufo-Addo, kan cewa kada ya biye wa ECOWAS ya tura sojojin Ghana zuwa Niger. Ba za mu gobe bayan sa ba a matsayin mu na ƴan kasar Ghana. Ina shaidawa Akufo-Addo da duk wani ɗan kasar Ghana cewa mun nisanci wannan shawara mara amfani da kungiyar ECOWAS ta dauka na tura sojojin mu zuwa Niger. Babu wanda ya isa yayi caca da rayukan sojojin mu, kuma idan shugaban kasa ya ki sauraron mu sai wani abu ya faru, to mu ƴan jam'iyyar GUM za mu fara zanga-zangar nuna kyama ga shugaban kasa da gwamnatin sa.
A gefe daya kuma shugaban babban jam'iyyar adawa a Ghana, wato NDC, John Asiedu Nketiah, ya gargadi shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo game da tura sojojin Ghana zuwa Niger wanda take fama da juyin mulki a halin da ake ciki, inda yake cewa
me kace Nana Akufo-Addo anne
zan ga shugaban Ghana Nana Akufo-Addo da duk mutanen Ghana su kula kada a dauki rayuwar ƴan uwanmu sojoji ayi wasa da shi kamar caca akan wannan matakin da yake ba shi da amfani kwata-kwata.
Sai kuma mafi yawancin mutanen Ghana ba su ra'ayin aika sojoji domin a yaki Niger.
Ni mai magana Suleiman Sharif Idris magajin Rafi na mai martaba sarkin zangon, kuma shi mu dai a nan Ghana ba mu yi ra'ayi da wannan ba, a yau ba mu yi ra'ayi da shi gobe ba, kuma ba mu kira a je a yi wannan, saboda me akwai talakawa da dama cikin garin nan da ba su san ma abin da ke gudana ba.
Sunana Hafiz Lare, ni na gan babu mai kyau bane, because mu duka cin gaba muke nema. Yan Niger sun ji dadi kaman sojoji suna son hau kan mulki. Ga mu nan mu muna Ghana muna ta fama da economy mu da abubuwan da mutanen mu ba fita ba kyau, ba mu dokan sojoji mu jara mu namu da muke yi nan gan.
Sunana Muhammad Mahfuz Bashir, to ni dai gaskiya ba mu koyi ra'ayin gwamnati da zai kai dakarun Ghana su je Niger su yi fada ba. In ka duba gashi Ghana ne muna cikin wahala, ana kudin kayana nan na ta karuwa, muna nan muna ta wahala. Wannan ne gwamnati ya kamata ya sa hankalin shi kai.
Malam Adib Sani, masanin tsaro da sharhi akan al'amuran siyasan kasa da kasa, ya ce duba da matsalolin taɓarɓarewar tattalin arziki da matsalolin tsaro da suka addabi kasashen yammacin Afirka, babu wani yaki da zai iya faruwa.
So diplomatic way nan wato ayi magana shi yafi currently General Abdul Salam Abubakar shi ke gaba, and sojojin sun fadi abin da suke so, shi kuma ya fadi abin da yake so, amma wannan duka na cikin magana nan. So is about abin da Turawa ke ce bargaining, amma yaki ba abin da zai yi tanye mu bane, because akwai implications da yawa batun Mali da Burkina Faso da suka fadi kaman sojoji suka shiga Niger da ECOWAS na da fada kenan, kuma Chad sun fadi kaman su ba su su shiga da sojojin su ba, kuma ga economic issues currently Nigeria masu talauci ya fi kowane gari a duniya, duka debt stock in Nigeria over $100 billion, ga challenges in Boko Haram, Islamic State West Africa province, ga Ghana kuma batun Boko wadanga duka after shanin shi aje ya daga Niger da ya yi wuya.
Hawa Abdulkarim Yankwaniya, murar Amurka daga Accra, Ghana.